بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما يقع قارن بوديا لجنجنا سنتبتك الله سبحانه وتعالى يقام النسافية أصبر يومنا قوم شعريك وتنصفر hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1443 a kidan miladiya yaumuna 18 ga watan 9 shekara ta 2021 mun dawo din ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam muhammad bin abdul wahhab muna fatan allah subhanahu wataala ya gafarta masa idan yan uwa suna biye a zama ta ƙarshe mun kammala karatu akan babi na 57 babun nahyi an saddir rih babin da yazo yayi magana akan hani akan zagin iska da haka insha Allah ta'ala yau kai tsaye babin da zamu tashi babi na 58 mala yace babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ما لي شيء بابي نيدزي مغانا أكم فدين الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وأن وتعالى شيء وتشتكي تشكين صورة آل إمران إتشي آية نقليدهم سندبؤلو أتشكين صورة آل إمران بعد جمع وننبع mun karanta babin da ke magana wato wani babi a bayanan wanda yake malam ya kafa hujja da wannan ayar sai dai ya yanko ayar ne babu ma ja'a fil law babin da muka yi magana akan law malam ya kawo wannan gaban law kana lana min al amri shay'un ma qutilna hahum amma wancan gaban yayi magana akan launi dama inama to wannan kuma babin zai magana ne akan yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya suna zato mummunan zato ga Allah zaton da yake zato irin na jahiliya kenan wannan babi zai mana magana ne akan mummunan zato ga Allah subhanahu wataala wanda wannan yana daga cikin dabi'u na munafiqai dabi'u na mushrikai a can baya karatuttuka daban-daban mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wataala sifofinsa suna da fuskoki guda uku duk sifar Allah ko sunan Allah to ta cika waɗannan sifofi ko kuma ƙofofi guda uku ƙofa ta farko al-kamal cika ƙofa ta biyu al-jalal girma ƙofa ta uku aljamal kyau duk wata sifa ta Allah ko wata suna ta Allah subhanahu wataala to zaga ta cika waɗannan ƙofofi guda uku to duk wani zato da bawa zai yi ma Allah ya ci karo da ɗaya daga cikin ƙofofin nan guda uku ya zama mummunan zato ga Allah ila an fahimta duk wani zato da bawa zai yi ma Allah ya zama ya ci karo da sifofin Allah na kamal to wannan ta zama mummunan zato ga Allah haka nan duk zato da bawa zai ma Allah wannan zaton ya ci karo da kofan aljalal wannan ta zama mummunan zato ga Allah haka nan duk zaton da bawa zai ma Allah ya zama ta ci karo da kofan aljamal kyau to wannan zato ta zama mummunan zato ga Allah subhanahu wataala mummunan zato ga Allah subhanahu wataala yana iya kaiwa zuwa ga kafirci yana kuma iya tsayuwa akan bid'anci da haramci to almuhim dai abin da muke so a gane anan shine gabaki ɗaya sifofin Allah subhanahu wataala da sunayensa wato sun cika sun kuma zama madaukaka kuma sun zama masu kololuwa gurin kyau da haka duk wani abin da yazo a cikin tunanin dan adam cikin tunanin bawa wanda ya ci karo da ɗaya daga cikin kofofin nan to ya zama mummunan zato ga Allah subhanahu wataala ko dai ya zama bid'a da haramci ko kuma ya zama ya kai mutum zuwa ga kafirci ga Allah subhanahu wataala kaga duk wani tunani da ya jibinta na ƙasa zuwa ga Allah ko ya jibinta wani aibi zuwa ga Allah ko ya jibinta wata tawaya ko ya jibinta wata gajiyawa ko jahilci ko rashin iko rashin kudura kenan ko rashin hikima ga Allah subhanahu wataala ko mantuwa ko bacci ko gengedi ko wani abu mai kama da haka to wannan ya ci karo da kofan alkamal da haka wannan mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala kafirci ma yana iya shigowa cikin ta haka nan duk wani zato ga Allah da zai zama akwai nau'in kaskanci ko karanta ko rauni ko zalunci ai ma Allah subhanahu wataala wannan ya ci karo da kofan aljalal da haka wannan mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala zai iya kaiwa zuwa ga kafirci haka nan duk wani tunani wanda ke nuni akan muni mutun ya tunanin wani abu mummuna ya jibinta shi zuwa ga Allah ko kuma rashin tsari hauma-hauma kenan ko kuma rowa ko rashin rausasawa ko rashin tausayi bawaye wannan tunani ga Allah ya ci karo da kofan aljamal shi ma wannan mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala dan haka abin da ya wajaba akan kowane bawa shine ya yadda ya sakankanci cewa Allah subhanahu wataala huwal haqq Allah shine alhaq gaskiya zantuttukan Allah ya qulul haqq wa huwa yahdi as-sabeel duk zancen da Allah ya fadi gaskiya ne to sannan kuma bawa ya sakankance da cewa aikace aikacen Allah gabaki daya gaskiya ne kuma daidai ne kuma ya dace suna cike da hikimomi wadanda yake masu kololuwa gurin hikima wannan abin da ya wajaba akan bawa kenan duk bawan da bai kai ga wannan matsayin ba to bai tabbatar ma Allah subhanahu wataala da abin da ya cancanci ya tabbatar ma Allah ba gabaki daya sifofin Allah gabaki daya aikace aikacen Allah gabaki daya suna komawa ne zuwa ga dayan biyu ko dai ya kasance wato al-hikmatu wal-adl ko kuma ya kasance al-fadl wan-ni'ma sifofin Allah gabaki daya ko aikace aikacen Allah gabaki daya suna komawa zuwa ga wadannan abubuwa guda biyu duk abin da kaga ya faru a ban kasa to akwai hikimar Allah subhanahu wataala da kuma ajalcinsa a ciki ko kuma falalal shaita Allah subhanahu wataala da kuma ni'ima daga gare shi idan Allah subhanahu wataala ya tabar da wani wannan hikima ce daga gare shi da kuma adalci Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya san inda yake aje annabtanta a annabtakansa sannan kuma ya san huwa a'lamu biman ihtada ya san wanda ya cancanci shari'a kuma ya san wanda ya shari'a da haka duk inda kaga Allah subhanahu wataala ya tabar da wani to wannan ya faru ne a karkashin adalcin Allah subhanahu wataala da hikimarsa idan kaga ya datar da wani shi kuma wannan ya faru ne a cikin falalan Allah subhanahu wataala da rahamarsa idan kaga ya talauta wani wannan ya faru ne cikin adalcin Allah subhanahu wataala da hikimarsa in kaga ya azarta wani wannan ya faru ne cikin wato ainihin kofar rahamar Allah da falalansa zuwa ga bayi da haka duk aikace aikacen Allah a karkashin wannan suke idan kaga an je yaki an galaba akan musulmi an kakkashe musulmi da yawa wannan ya faru ne a karkashin adalcin Allah subhanahu wataala da hikimarsa idan kaga Allah ya ba musulmi galaba akan kafirai wannan ya faru ne a karkashin ni'iman Allah da kuma falalansa da nagartansa subhanahu wataala kenan aikace aikacen Allah duka abin godiya ne yayin da ya talauta wani Allah abin godiya ne yayin da ya azarta wani Allah abin godiya ne yayin da ya rayar da wani abin godiya ne yayin da ya kashe wani abin godiya ne yayin da ya daukaka wani abin godiya ne yayin da ya kaskantar da wani abin godiya ne me yasa saboda yayi wannan ne a karkashin hikimarsa da adalcinsa yayi wannan ne a karkashin rahamarsa da falalansa to duka waɗannan kofofi ne abin godiya ga Allah subhanahu wataala jama'a musulmi kilin fahimci wannan da kyau to shi yasa shi mallam ya bude wannan babi ne domin ya gaya maka cewa cikin ababin da ke cin karo da tauhidi shine mummunan zato ga Allah subhanahu wataala mummunan zato kuma shine wato ainihin bawaye nufaci Allah ko ya fuskanci Allah subhanahu wataala da kishiyantan wadancan kofofi da muka kawo bal hasali ma sha al-imam ibn qayyim wanda mallan zai nakalto maganar sa anan da yake magana kan mummunan zato ga Allah yi ta buga misalai ya bada misalai sama da misalai guda 50 a cikin littafin Zadul Ma'ad min hadi khair al-ibad sai dai kawo misalai sama da kofofi guda 50 wanda yake idan bawa ya fada ɗaya daga cikin wannan to yayi mummunan zato ga Allah subhanahu wataala to shine sai mallai ya bude wannan babi babu qaulillahi ta'ala babin da zai magana akan fadin Allah subhanahu wataala yadhunnuna billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya cewa suna zato ga Allah zaton da yake ba daidai ba zato irin na jahiliya idan ba ku manta ba farkon wannan aya Allah subhanahu wataala yana cewa ni thumma anzala alaykum min ba'd al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum wa qa'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliya Allah yana hakaito mana abin da ya faru a yakin Uhud da irin zatan da munafikai suka yi ma Allah subhanahu wataala cewa thumma anzala alaykum min ba'd al-ghammi mun sani cewa tashin hankali mai kololuwa ya fada ma al'umman musulmi saboda wani abu da saka take na haƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan Allah ya jarabce su ya jefa su cikin tashin hankali aka yi ta kashe su suka dai samu tasgaro a gurin yaki to amma bayan wannan kuma sun koma ga Allah subhanahu wataala shi kuma Allah subhanahu wataala ya karbe su dan haka har ya saukar musu da natsuwa ya saukar musu da gengedi kuma anzala alaikum min ba'd al-ghammi amanatan Allah ya saukar musu da aminci da natsuwa ya kuma saukar musu da gengedi kaga mutun ya je yaki yana bacci wannan alama ce dake nuni akan cewa hankalin shi a kwance yake babu yadda za a yi wanda ke cikin tashin hankali ka gan shi yana gengedi ko yana bacci abin Allah ya kyauta a ce kidnapper sun shigo gidan mutun amma kuma yana jin bacci ya ga shi ba zai iya tashi ba kasan wannan kololon kwanciyar hankali yana da wani nau'in aminci daga Allah subhanahu wataala to ballantana a filin yaki wanda yake kisa ne kawai a wannan lokacin ko dai rayuwa ne ko mutuwa kaga mutun ya zo yana gengedi har bacci yana kwashin shi to wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuni akan cewa bawa yana da natsuwa shine yake cewa nu'asan ya gasha qa'ifatan minhum wa qa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum amma kuma akwai waɗansu kungiyan suna kuma tare da mummuni a wurin yaki sai dai su munafikai ne su kuma wato ainihin sun damu da kawunansu ne kawai kar a kashe su kar a ji musu ciwo kar a kwace musu dukiya su ahammatuhum anfusuhum kansu kawai ya dame su ba addinin Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ba cin nasaran al'umma musulmi ya dame su ahammatuhum anfusuhum su kansu kawai ya dame su yadhunnuna billahi ghayra alhaqi suna zato ga Allah zatan da yake ba na gaskiya ba wannan jahiliyyati zato irin na jahiliya zato irin na jahiliya shine mummunan zato ga Allah shine zamu karanta a cikin maganar al-imam ibnu qayyim insha Allah ta'ala amma dai idan aka ce jahiliya abin da ya kamata mu fahimta shine duk wata aqida kuduri kenan ko duk wani tunani ko wata ibada ko wata mu'amala da ta ci karo da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ita ake kira jahiliya sawa'un wannan ta fito daga mushrikai ne ko ta fito daga yahudu ko kirista ko ta fito daga jahilai musulmi to wannan duk ana kiranta jahiliya idan mun zo karatun littafin masailul jahiliya insha Allahu ta'ala zaka ƙara fahimtar wannan akwai waɗansu ɗabi'u irin na mushrikai ne akwai ɗabi'un da yake na yahudu ne akwai ɗabi'un da yake na kirista ne akwai ɗabi'un da yake suna fitowa ne ta ƙarƙashin jahilci da rashin ilimi irin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu Abu Dhar a ayyartahu bi ummihi fa innaka mar'un fika jahiliya. Wani lokaci ne Abu Dhar ya aibanta wani daga cikin sahabbai da mahaifiyarsa, yace dan bakar mace, sai annabi yace kana aibanta shi da mahaifiyarsa, to akwai jahiliya a tare da kai. Kaga wannan kenan, akwai rashin ilimi, baka gane hadarin haka ba, baka gane aibin haka a addinance ba, to kaga wannan ana kida shi daga cikin jahiliya. To ballantana kuma dabi'un Yahudi da Kirista, ko kuma dabi'un da aka gado su daga sauran mushrikai, wannan shine ma'anan jahiliya. To da aka duk wanda ya mummunan zato ga Allah, zatan da ya ci karo da wadancan kofofi guda uku, ko kuma zatan da wato ya zama an jibinta abin da bai cancanci a jibinta shi zuwa ga Allah ba, to wannan ya zama mummunan zato ga Allah subhanahu wataala, kuma zato ne wanda yake yana iya kai mutum zuwa ga kafirci. Azannu a larabci akan yi amfani da shi akan yaqini, akan yi amfani da shi akan yaqini, wato kuduri ne, karfi, kana da tabbas da sakankan cewa akan abu. To wani lokaci akan yi amfani da shi akan yaqini, akan yi amfani da kalman zannu, ana nufin yaqini da kuduri mai karfi, kamar da alqur'ani mai girma kawo mana wannan a cikin suratul baqara, allazina zannuna annahum mulaqu rabbihim, cikin sufufin mummunai, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, suna zatan cewa za su sadu da Allah subhanahu wataala. Wani irin zato ake nufi anan? Bi ma'ana ya tayaqanuna, suna da yaqini, wa ya'taqiduna annahum mulaqu rabbihim, sun sakankance cewa za su sadu da Allah, kuma Allah subhanahu wataala zai yi sakamako akan abin da aka aikata. Da haka wani lokaci in ka ji an yi amfani da kalmar zannu, to ana nufin al-yaqin, amma a nan wurin abin da ake nufi da zannu yana iya daukan al-i'tiqad din, abin nan kuduri, sun kudurci mummunan zato ga Allah, yana kuma iya daukan abin da muka fi sani da az-zannu, shine wato abin nan khilafar rajih, ko kuma yasbiqu ila dhihni min al-wahni, irin rudani da ke fada ma tunanin mutum, rudani da ke fada ma tunanin mutum har ya zaci abin da yake ba daidai ba a matsayin daidai. Sai kaga Umar ya zo ya wuce, sai ka zaci Uthman ne, a ce waye wuce, sai ka ce Uthman ne, kai iya abin da ka fahimta kenan. To kaga wannan abin da ka samu zannu, wato ya gabata a cikin tunaninka cewa Uthman ne ya wuce, alhalin Umar ne ya wuce, to kaga wannan tunani ne wanda yake ba daidai bane. To irin wannan abin da ayin take nufi kenan, sun kudurci kuma ya shiga a cikin tunaninsu mummunan zato, zaton da bai dace da Allah subhanahu wataala ba. Yaquluna, har suna cewa hallana min al-amri min shay, ai mu ba mu da wani al'amari a hannunmu. Kar ku manta mun yi wannan bayanin wannan ayan a wancan babin da muka wuto, babi guda biyu baya, babin da ya zo a kan law, suna cewa hallana min al-amri min shay, to ai mu ba a sanya mu cikin komai a cikin al'amarin nan ba, ba a yi shawara da mu ba, ba a nemi fahimtar mu ba, kawai a ce za a kwaso mutane aka yi su yaƙi, sai suna sukan ƙaddaran Allah subhanahu wataala, suna sukan hikiman Allah subhanahu wataala, har suna cewa sai Allah yake cewa qul innal amra kulluhu lillahi yukhuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al amri shay'un ma qutilna hahun, har inda Allah subhanahu wataala ya musu raji. Mahalli shahid dai sun yi mummunan zato ga Allah, kuma suna faɗin cewa ai da an yi shawara da su, da an bi ra'ayinsu, to da ba a je an kashe musulmi a yaƙin Uhud ba, wanda wannan mun yi magana cewa cin gyaran ƙaddaran Allah subhanahu wataala ne, kuma cin gyaran hikiman Allah ne, wawantar da hikiman Allah subhanahu wataala ne da ya ƙaddare mummune su je su yaƙi a yaƙin Uhud, kuma a zubar da jinin wasu daga cikinsu, wanda kuma za su samu dacewa akan haka a gaban Allah subhanahu wataala. Malai cewa qaulihi, da faɗin Allah subhanahu wataala, adh-dhannina billahi dhanna as-sawi alaihim da'iratu as-sawi, wato Allah subhanahu wataala yana bayani a cikin suratul fathi akan munafiqai da mushrikai, irin yanda suke mummunan zato ga Allah subhanahu wataala. Domin a farkon ayan Allah yana cewa ne, wa yu'adhdhibul munafiqina, والمنافقات والمشركين والمشركات الله زي أزبتت دا منافقين مزنسو دا ماتنسو زي أزبتت دا مشركين مزنسو دا ماتنسو منين أيبنسو الظانين بالله ظن الصواب baya ga kafirci da suke kai kuma gashi suna zato ga Allah zato mai muni sai Allah ce alaihim da'iratus sau alaihim da'iratus sau ai mummunan abu ya kewaye su tunda basu zaci Allah kyakkyawan zato ba to sun riga sun fada cikin kwaifan mummunan aiki kafirci da munafinci da zindiƙanci da jahilci ya riga ya kewaye su da haka suna cikin tsakiyar shi ma'anan da'iratus sau din kenan da'ira dama shine abin da ya kewaye abu to su suna cikin tsakiyar kewayen mummunan abu na daga kafirci da munafinci da kuma ainihin jahilci a gabacin kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin irin zatan da suka yi ma Allah din wanda yake duk zai zo a cikin maganar al-Imam Ibn Qayyim inda yake cewa bal zanantum allayan qalibar rasul والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا cikin irin zatan da suka yi mummunan zato cewa Allah subhanahu wataala wato ba zai maida annabi zuwa ga iyalansa ba ba zai maida sauran mummune zuwa ga iyalansu ba wato sun riga sun fito yaki za a kashe su za a ga bayan su daga nan kuma addinin musulunci ya kare ki wannan na daga cikin irin mummunan zatan da suka yi ma Allah subhanahu wataala sai Allah ce alaihim da'iratus sau'i mummunan abu ya riga ya kewaye su domin za su gamu da sakamakon kafircin su za su gamu da sakamakon munafinci da kuma irin jahilcin da suka fada akai sai malai ce talibun al-qayyim fil ayatil ula al-imam muhammad bin abi bakar ibn al-qayyim al-jawziya yana fadi a cikin wato wancan aya ta farko ayan dake cikin surata Ali Imran kenan yana fadin cewa fusira hadha dhann wato al-imam ibn al-qayyim ya kawo wadannan bayanai ne a cikin zadul ma'ad lokacin da ya kawo batu akan yakin uhud da ya tattauna akan yakin uhud ya fara kawo natijoji da ababin da ayi godiya akan ga Allah subhanahu wata'ala akan su duk da kasancewan kawo musulmi sun sami tasgaro a yakin uhud to shine sai ya fara kawo wadannan bayanai sai yake cewa fusira hadha dhann bi annahu subhanahu wata'ala la yansuru rasulahu fassaran da aka yi ma wannan aya ta farko abinda wadancan munafikai irin zatan da suka yi ma Allah sun yi zatan cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai taimaki annabi ba wa anna amrahu sayadmahil al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al'amarin addinin musulunci kenan zai lalace zai daidaice hakanan zai tafi a banza kaji irin zatan da suka yi ma Allah subhanahu wata'ala to wannan mummunan zato ne ga Allah duk wanda ya zaci cewa addinin musulunci ba zai kai labari ba mummune ba za su kai labari ba addinin musulunci zai lalace ya daidaice ya tafi a banza to yayi mummunan zato ga Allah ya fada cikin irin zatan da munafikai kafire mushrikai suka yi ma Allah subhanahu wataala wa fusira an kuma fassara shi bi annama asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi cewa abin da ya sami annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wannan abu ya faru ne ba karkashin kaddaran Allah subhanahu wataala bane ba Allah ya hukunta wannan ba babu wata hikima a cikin haka abubuwa guda biyu an kore kaddaran Allah an kuma kore hikiman Allah subhanahu wataala da haka wannan abin da ya faru mummunai a yakin Uhud to ba Allah ya kaddara ba mummunai kawai su ne suka je saboda raunin su da rashin wayewan su da rashin iya yaki kawai suka jefa kansu cikin halaka amma ba Allah ne ya kaddara ba Allah bai da wata kaddara a cikin wannan al'amari zatan da munafikai suka yi kenan to kaga wannan zatan ashe wancan kungiya ta kadariya wacce kullum muke buga misali da ita wanda su suke ganin cewa Allah subhanahu wataala ba shi da hannu a cikin aikace aikacen bayi ashe kaje inda suka samu asalin su daga munafiƙai ne na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam su suka fara kore ma Allah kaddara cewa duk abin da Allah ya babu wata kaddara duk abin da ya faru a duniya babu wata kaddara ta Allah subhanahu wataala ce kai bal hasali ma shi ma Allah bai san abin da zai faru ba sai bayan ya faru kuma wannan shine hadisi na farko a cikin sahih muslim wanda Umayr bin Abdurrahman da abokinsa suka tara sayyidina Abdullahi dan Umar a aikin haji suke cewa ga waɗansu mutane sun faro a Basra a garin Basra suna riya cewa annal amru unuf wa anna Allah la ya'lamu al-ashya illa ba'da wuqu'iha cewa Allah subhanahu wata'ala bai san al'amura ba sai bayan sun faro da aka bashi da wani ilimi akan haka to ashe asalin wannan aqida ta qadariyya asalin ta daga munafiqan zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan munafiqai mun san cewa kafire ne sune suka yi musun kaddaran Allah subhanahu wataala sannan kuma suka yi musun hikiman Allah subhanahu wataala cewa wannan abu ya faru akwai dalili da Allah subhanahu wataala ya farar da wannan al'amari duk abin da ya faru a ban kasa ko mai kyau ko mare kyau akwai hikima ta Allah subhanahu wataala kamar yadda ni ta bada misali a farko to wannan tasgaran da ya fada ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a gurin yakin Uhud sai suka ce babu wata hikima ta Allah a ciki babu wata hikima ta Allah a ciki wato in ma akwai kaddaran Allah to babu hikima kuma a ciki in ma akwai kaddaran to babu hikima a ciki wanda kuma wannan ita ce kungiyar jabariya ta tafi akai da asha'ira ila kun fahimta kungiyar jabariya su sun yadda cewa Allah yana shike kaddara abubuwa Allah shike farar da abubuwa amma kuma sun yadda cewa babu wata hikima a cikin abubuwan da Allah ya kaddara babu wata hikima wato kawai kaman ka ce ana yin abu ne ba kan gado ba tsari to wannan mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala kaga a wancin gefen mu'tazila sun samu aqidan su daga munafiqai mu'tazila da qadariyya in ka ce qadariyya sashi ne daga cikin mu'tazila a wannan gefen na kore hikima Allah subhanahu wataala jabariyya da asha'ira masu bin aqidan ash'ariyanci to su ma sun samu aqidan su ne daga munafiqan zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah yana kaddar abubuwa amma fa babu wata hikima a karkashin me ya sanya Allah zai rayar da wani eh shi ya kaddara wani ya rayu amma babu wata hikima ce me yasa Allah zai ba mummunai nasara babu wata hikima a ciki me yasa Allah zai nufaci mummunai da samun tasgaro babu wata hikima a ciki babu wata hikima hikima ita ce a aje komai a mahallinsa to su a wurin jabariya da asha'ira Allah subhanahu wataala yana da kudura amma babu wata hikima a karkashin wannan kudurar tasa kaga duk wannan kungiyoyi ne na bata to shine malamin yake cewa an fassara ayar da cewa suna musun kaddaran Allah subhanahu wataala kuma suna musun hikiman Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin mummunan zato ga Allah fufusira bi inkari hikima da haka a takaice wato an fassara wannan wadannan ayoyi guda biyu da na cikin surat Ali Imran da wannan na cikin surat Al-Fatih duk in ka tattara zatan da ake nufi shine na daya bi inkari hikima kore hikiman Allah subhanahu wataala na biyu wa inkari al-qadar kore kaddaran Allah subhanahu wataala na uku wa inkar an yutimma amra rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai zartar da alƙawarin da ya ma annabi cewa zai cika mishi addini ba wa an yuhirahu ala addini kullihi Allah ba zai cika wannan alƙawarin ya rinjayar da addinin musulunci akan duk wani addini ba wa'annan su ne abubuwa guda uku wanda duka waɗannan in ka tattara bayanan suna koma zuwa gare su musun kaddaran Allah musun hikiman Allah subhanahu wataala musuncewa Allah zai taimaki addinin musulunci zai bunƙasa addinin musulunci zai kuma rinjayar da addinin musulunci akan sauran addinai gabaki ɗaya to shine ma'anar mummunan zato ga Allah kamar yadda Allah ya bayani a cikin surati Ali Imran da kuma surati Fatih to kaga wannan hadari ne matuƙa domin duk wanda ya musa kaddaran Allah wannan kafiri ne la shak duk wanda ya musa hikiman Allah wannan mubtadi'i ne dan bid'a ne ya yadda da kaddara amma bai yadda akwai wata hikima a karkashin abin da Allah ya kaddara ba bai yadda akwai wata hikima ba wannan bid'a ce mummunan aqida ce ko mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala hakanan wanda ya hukunta ko ya zaci cewa Allah subhanahu wataala ba zai taimaki addinin musulunci ba to shi ma wannan kore hikiman Allah ne ko mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala alhalin Allah kuma alhakim ne a cikin sunayensa alhakim me ma'anan alhakim ma'anan sunan Allah na alhakim shine alhakim Allah subhanahu wataala shine isasshen da yake hukunci shi ke hukuntawa yace na zaba ai kaza na zabi kar ai kaza abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane in kuma akai ba daidai din ba zai hukunci in akai daidai kuma zai sakamako akai shine wannan hakim hakanan kuma shine muhkim muhkimul umur wanda ke zartar da al'amura duk wani abin da ya faru to shine zartar sannan kuma shine Allah subhanahu wataala zul hikmatul baligha duk kuma abin da yayi akwai wata hikima karkashin wannan duk abin da Allah subhanahu wataala yayi akwai hikima a karkashin wannan dubi abin da ya samu musulmi mummunai a yakin Uhud da yakin Hunain ai duk mummunai sun dandana kuda kamar yadda Qur'ani ya kaito mana domin ka gane hikiman Allah subhanahu wataala a cikin surati Ali Imran sai Allah ya dauki yakin Uhud ya mishi wani irin tacewa tankade da riraya ya fito da hukumomi dake karkashin yakin Uhud ayoyin da suka zo a cikin surati Ali Imran yakin Uhud Allah ya dauka ya bi shi daki-daki dalla-dalla yana bayani hikimomin Allah subhanahu wataala tun daga farkon al'amarin yanda mummune suka fara samun galaba yastahsunuhum bi'iznihi hatta idza kaza wa kaza wa kaza wa kaza farko Allah ya ba mummune galaba suka fara kashe kafirai suka yi kaza sannan abu kaza ya faru sannan sai Allah ya jarrace su da kaza duk aka gama kawo abin da ya faru a gurin yakin to menene dalili ga dalili ga hikima sannan da ƙarshe kuma ga abin da ya faru haka nan Allah subhanahu wataala ya dauki yakin Uhud ya tankade ya rereye ya kawo bayanin irin hikimomin da ke ciki a cikin surati Ali Imran yakin Hunain dubi inda Allah subhanahu wataala ya dauke shi a cikin surati Tauba wa yawm Hunainin id a'jabatkum kafaratukum ka fara jin hikiman da ya sanya Allah ya kawo musu tasgaro kenan falan tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahaba thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu hakana Allah subhanahu wataala ya dauke yakin Hunain dubi yakin Ahzab inda Allah ya dauke shi a cikin surati Ahzab ya kawo dalilansa ya kawo matsalolin da aka fuskanta na munafikai da waye duk irin abin da ya samu munai ga kuma natija ga hikiman da ya sanya Allah subhanahu wataala ya jarrace mummunai a matakin farko amma da ƙarshe kuma ya ba su nasara to haka aikace-aikacen Allah gabaki ɗaya suke suna cike da hikima kololon hikima waɗansu hikimomin bayi sukan iya riska waɗansu hikimomin kuma bayi ma ba za su iya riska ba akwai hikiman da yake tafi ƙarfin tunanin dan adam bai san dalili ba shi ma amma dole ka kudurci cewa kuma akwai hikiman da ya sanya Allah subhanahu wataala ya haka idan aka tattara ma'aikata aka kore su daga aiki ba ƙarƙashin ƙaddaran Allah bane akwai hikima anan ko babu hikima kai kuma kuna da matsalan kenan akwai hikima ko babu akwai hikima Allah subhanahu wataala agurguje dai ka iya gane cewa kila Allah yana nufin wasu da arziki amma ta aikin gwamnati kuma ba za ka yi arziki ba kullun albashi ne in albashin bai zo ba kai ta mutsu mutsu ka kare da cin bashi akwai wani ma'aikacin gwamnati da ke arziki kuma na amsa akwai irin dai arzikin nan kaga mutum ya arziki haji haji sosai yana hada hadan dukiya kun ga wani ma'aikacin gwamnati da ke wannan da albashi babu to idan Allah ya nufa wani ya arziki to in ba kore shi daga aikin nan ba zai kama harkan kasuwanci ba da haka ba zai arzikin ba to hikimin Allah sai Allah ya sa a kore shi akwai kuma yiwuwan Allah madaukakin sarki yana nufin wani da rahama yana nufin yana son ya bashi aljanna amma in dai aka bar shi a kujerar nan zai ta cin kuɗin jama'a daga nan kuma Allah zai shigar da shi wuta sai aka kore shi a aiki sai Allah ya rahamshe shi akwai hikima ko babu akwai kuma yiwuwan Allah madaukakin sarki yana nufin ya talauta wani to in yana zaune a kujerar nan yana dan samun albashi fa talaucin nan ba za ta bayyana ba shi kuma Allah ya nufa ce talauta shi domin ya karanta mishi hisabi ko dai abin da Allah ya ga dama in ba a kore shi ba talaucin ba zai bayyana ba kun gane abin da muke nufi to akwai kofofi irin waɗannan duk abin da Allah ya fara akwai hikima a ƙarƙashin wannan akwai hikima a ƙarƙashin wannan kana raye sai Allah subhanahu wataala ya dauke maka mahaifinka ko mahaifiyarka gashi kana son ta ko kana son mahaifin nan akwai hikima ko babu akwai hikima akwai hikima mafi karanci da kila Allah subhanahu wataala yana son ya dauke mahaifin naka domin ka taso maraya ka gane yadda rayuwar duniya take domin Allah yana nufin ka da shugabanci a gaba irin yadda aka yi ma annabi Yusuf da ake nufin ya zama babba a gaba to in yana gaban mahaifin shi kullun yana cikin gata ai ba zai samu wannan ba zai waye ba idan shi ba zai bude ba sai Allah ya raba shi da mahaifin nasa ya fada cikin cikin fitina na family na gida aka nuface shi da mutuwa da ya tsallake wannan sai aka jefa cikin gidan mulki kuma ya ga inda ake gudanar da mulki ita ma nan jarabawa ce da ya gama wannan aka kuma jarabce shi da gidan yayi kila kun fahimta kafin nan ma an jarabce shi da matsalan mata duk wa'innan irhasat ne shimfiɗa ne Allah ke musu domin ya zama babba a nan gaba wa'innan abubuwan da Allah ya jarabce shi da hikima ko babu akwai hikima so da haka sai ka rasa mahaifi sai ka rasa mahaifi akwai hikima Allah subhanahu wataala Allah yana son kwakwalwanka ta bude ka samu yalwan kirji ka kware wurin iya mu'amala kai kaza kai kaza kai kaza in kana gaban mahaifinka ne gata kawai kake gani yana zaune da matarsa tana mishi biyayya sai Allah ya karbi rayuwarta Allah yana nufin ya haƙuri ya dangane ya bashi aljanna ita ko matan ta shiga aljanna hikimomin Allah ba su kididdiguwa duk abin da ya faru a ban kasa akwai hikimar Allah subhanahu wataala a ciki jama'a kun fahimci wannan da kyau sau don haka Allah subhanahu wataala shi ke hukunta abin da ya ga dama kuma shi ke da ƙololuwan hikima duk abin da ya faru akwai hikimar Allah subhanahu wataala a ciki kuma dole ne ka zaci Allah da irin wannan kyakkyawan zata malai ce wa hadha huwa dhannu sau alladhi dhannahu almunafiquna almushrikuna fi surati al-fatih zatan waɗannan abubuwa guda uku a kore ma Allah kaddara a kore ma Allah hikima ai zatan cewa Allah ba zai ce miki addinin musulunci ba shine mummunan zatan da munafikai da mushrikai suka yi a cikin suratul fatih wa inna ma kana hadha dhannu sau'i hakan ko ya faru ne saboda shi wannan mummunan zatan da suka yi sun zaci li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu sun zaci Allah ta kofan da yake bai dace da Allah subhanahu wataala ba ya ci karo da kamalullahi da jalalullahi da jamalullahi zatan da suka yi ma Allah kenan sai malin ya kara maka wani haski sai ya ce faman dhanna duk maganin ibnu qayyim faman dhanna annahu yudilu al-batil ala al-haq duk wanda ya zatan cewa Allah zai daulantar da ƙarya akan gaskiya ya maida ƙarya ta zama daula na dindindin ba za ta baro guzata ba idalatan mustaqirratan ta zama daula tabbatacciya yadmahillu ma'al haqq wanda gaskiya za ta narke a cikin wannan daula ta ƙaryan ƙarya kawai ita za ta daukaka aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadari ko kuma yayi zaton cewa abin da ke faruwa ba da kaddaran Allah da zartarwansa bane aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligha ko ya musu cewa abin da ke faruwa na kaddaran Allah cewa ba tare da wata hikima bace mai kololuwa yastahiqu alaiha alhamd wanda kuma Allah ya cancanci a gode masa a cikin ta kamar yadda muka kawo misali a baya ko dai al-adl ne wal hikma ko kuma al-fadl wal rahmatu wa al-birr to kowace kofa ka dauka Allah ya cancanci godiya a cikin ta in ya tabar da wani saboda ya cancanci a tabar da shi ai ban gode masa ne in ya datar da wani saboda ya cancanci a datar da shi abin a gode masa ne in ya daukaka wani abin a gode masa ne in ya kaskantar da wani saboda kaskancin yafi dacewa da shi abin a gode masa ne to duk wanda ya zaton cewa duk abin da ke faruwa ba yana faruwa cikin kaddaran Allah ba ko kuma yana faruwa cikin kaddaran Allah amma babu wata hikima a cikin haka wanda ya cancanci a gode ma Allah bal za'ama anna zalika limashi'atin mujarrada kawai abin da yana faruwa ne karkashin ganin daman Allah wanda babu wata hikima a ciki to fadhalika dhannu alladhina kafaru to wannan shine zatan kafirai to wailul lilladhina kafaru minan nar azaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ga kafirai daga wutan jahannama Allah ka tsare mu sai mala yake cewa wa akfarun nas kaga mafi yawan mutane yadhunnuna billahi dhanna sawi fi ma yaqtasu bihim a cikin abin da ya shafe su to suna yawan yin mummunan zato ga Allah subhanahu wataala a cikin abin da ya shafe su personally suna yawan yin mummunan zato ga Allah subhanahu wataala ko dai cikin aikace aikacen da Allah ya aiwatar a duniya ko ya aiwatar a kansu ko kuma cikin aikace aikacen da su suke yin ma Allah subhanahu wataala kamar yadda ni ta bada misali sai Allah ya jarce ka da hadari sai wani ya rika ganin cewa gaskiya wannan hadarin ba dalilin shi bai dace wannan hadarin ba wannan hadarin bai dace ba wani yana iya furtawa wani kuma a cikin zuciyar shi yake bari harshen shi yana iya furta sabanin abin da ke cikin zuciyarsa ya dauko ginin sa shekara 7 8 yana gina gida kawai sai Allah ya ko ambaliyar ruwa sai ta rushe gini sai zuciyar shi ta kasa karban wannan akwai hikima ta Allah subhanahu wataala wanda ya cancanci a gode masa amma kana iya ganin ka cewa na she kuma haka jarraba ta fara cewa wallahi alhamdulillah amma alhamdulillah ina iya harshe ne amma zuciyar shi yana jin gaskiya Allah bai mai adalci ba Allah bai mai adalci ba zuciyar shi haka take fassara mishi ko kuma yana ganin shi bai gane wannan hikiman ba ya za a yi ina san taso daga gidan gado saboda tarbiyyar yara akan wannan na fadi na tashi na ta ina yi tafiye-tafiye na je kudu na je yamma na je arewa na nemo dan abin da na samu an zo an dan kukuta an yi tribe drum ga ɗakin yara ga waye in tashi daga gidan gado kusan da ni da wana da kanya duk muna cikin gidan gado shekara da shekaru ko rana ɗaya kawai ruwa zo rushi idan da kai wani mai wa'azi ka zo ka ce mishi wani ka ji tsoron Allah akwai hikiman Allah a ciki eh kawai ka jinka ka ji wannan sakaran wani zai ga mai wa'azi akwai hikiman Allah a rushe ma gida a ce wai da hikiman Allah wato mallan zai maka bayani a nan gaba kowa in ya tsaya ya auna kanshi da kyau a ma'auni zai gane wannan hadarin idan ka ga mutum ya yarda da hikiman Allah to cikin abin da yake so ne ya same shi ya an bashi appointment a wuri mai tsoka sai ga kai Allah hakima Allah akwai hikima to amma yanzu an kore shi daga aikin ne a lokacin nan zai za ka ji ya ce maka Allah mai hikima zuciyar shi sai ta farfasa sai dai ɗaiɗaikun mutane da iko mutane za ga sanar da irin wannan to wannan mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala talauci ya fada mu mutum da yana cikin arziki haja-haja amma yanzu abin da zai ci a gidan shi ya gagare shi ba zai taba gamsuwa da hikiman Allah ba cha kai wannan talaucin fa da Allah ya jarrace ni shi akwai hikima kuma a gode ma na ma gode ma Allah a karkashin wannan hikima da dama ba za su yi wannan ba Allah ya jarrace ka da rashin lafiya kai hadari motan ta lalace te kwandiyar ga karaya kana shika wata shida tun dangi ana zuwa gaishe ka duk aka gaji da kai an je wannan satin an je wancan satin an je har an gaji da kai amine sun dan ta tara gudun mu an kai mu iyali da karshe duk sun gaji sai ka ce mutum akwai hikiman Allah a cikin wannan zai ji ka ne kawai ba zai gamsuwa cewa da hikiman Allah subhanahu wataala kuma wanda ya cancanci a gode ma Allah akan haka ba in ma ya yadda da hikiman to da hikima amma dai wani godiya to zan yi in hadarin yaro na ya rasu ni gani aka riya asibiti motan tekon dem abincin da za a ci a gida babu to ban gane godiyan da kake nufi in yi ba shi bai gane Allah subhanahu wataala kasancewan aikace-aikacen shi duka masu kyau ne bai kore a samu wani abin da zai cutar da kai ba ana iya samun cikin kaddaran Allah abin da yake su gare ka kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da haka qul man zal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum da haka akwai su ma ya su uku abin da zai kona maka rai amma dai ka yadda cewa akwai hikiman Allah subhanahu wataala kuma ya cancanci a gode mishi akan haka irin dai karin maganar da Hausawa suke cewa ka gode ma Allah koda kana bakin kura koda kana bakin kura wai ka gode ma Allah wannan karin magana gaskiya ce gashi kana bakin kura wanda ya riga shi ga bakin kura ai ka san an yi an gama ai an yi an gama to ka gode ma Allah a wannan lokacin mafi karanci dai ta ci cije ka in bata cinye ka ba to Allah ya cancanci godiya akan wannan akan wannan kaddaran da ya kaddara akwai hikima a ciki mafi karanci dai ka gane cewa Allah madaukakin sarki yana nufin ya ba ku wannan abinci mafi karanci kenan mafi karanci kenan to akwai hikimar Allah subhanahu wataala da kuma ya wajaba a gode ma Allah subhanahu wataala a cikin ta to shine nan maliki ya ce mafi yawan mutane cin abin da ya same su akan kansu zaga akwai nau'in yawan mummunan zato ga Allah wannan cikin aikace-aikacen da Allah yake nan gare ka ko yayi ma al'umma gabaki daya yau a ce an jarabci al'umma da kidnappers ai ba don dadi bane amma babu wata hikima ta Allah mafi karanci ka ce ka gane cewa Allah ya fusata da bayi yana nufin su koma zuwa gare shi ko ba haka bane ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله yana nufin mu koma gare shi mu tuba istighfarin nan da zamu yi muna koma ga Allah muna tuba shi kuma kofa ce da Allah subhanahu wataala zai ba mu ragad al-aish قلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم كلا 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 هاي akwai kofofi na hikimomin Allah subhanahu wataala sai boko haram ta bayyana a cikin al'umma tana kashe wanda ta ga dama ta kyale wanda ta ga dama babu hikima ta Allah subhanahu wataala akwai sai a kashe ka saboda Allah yana nufin ya baka aljanna inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar kai ka je aljanna da ka zauna kai ta wahala da sauro da rashin wutar lantarki da rashin titi mai kyau da rashin magungunan asibiti da ka zauna kai ta dandan wannan ukuba ga zafin rana ga sanyi da kuma ka mutu ka je aljanna wanne yafi maka akwai hikima ta Allah subhanahu wataala akwai kuma wata hikimar Allah yana sanya halakar da wancan ya tabe shiga wutar jahannama to in ba a kaddara masa ya je zubar da jinin mummune ba saboda Allah ya fasata da shi Allah ya tsine mai ya jefa cikin wutar jahannama shima akwai hikima ta Allah subhanahu wataala kai hikimomin Allah ba sa kididguwa fa ko cikin abin da kake iya gane wa ko cikin abin da yake ba za ka gane to shine nan malin ke maka magana wa fi ma yaf'aluhu bi ghayrihim haka nan mutane sukan yi mummunan zato ga Allah cikin abin da Allah ya farar da shi akan wanda ba su ba kamar yanda nace cikin abin da ya shafi al'umma ko cikin abin da ya shafi yan uwanka ko danginka ko wani mai kama da haka kana da dangi sai a tura mai EFCC sai ta wahalar da shi su kulle shi su jijjiga shi sai wani ga to me hikimar Allah cikin wannan in ma da hikimar to me abin godiya a ciki ga yanin yayan mu yau watan shi tara a gidan yari to me wani agode ma Allah shi bai ga abin godiya a ciki alhalin kuma wannan ya faru ne cikin hikimar Allah subhanahu wataala da adalcinsa to duk inda aka yi adalci abin ai godiya ne ko abin a kafirce duk inda adalci ya faru abin godiya to aikace aikacen Allah ko dai adalci ne da hikima ko kuma rahama da baiwa da ni'ima duk cikin wa'annan kofofin abin godiya ne da ka Allah ya cancanci godiya cikin dukkan abin da ya kaddara to haka nan bawa yakan yi mummunan zato ga Allah a cikin abin da mashi yake yi shi karan kansa sai bawa duk da yake wannan ya kamata a kawo shi da sharadi dole bawa yayi ma Allah kyakkyawan zato in ya cika sharadin da kuma yake da alaka da aikin da yayi idan bawa yayi bautan Allah ya kamata yayi ma Allah mummunan zaton cewa Allah ba zai karba ba kila kun gani idan bawa ya daga hannu yayi addu'a ya kamata bawa yayi mummunan zaton cewa kai Allah an yi ma addu'an nan na ta karbi kuwa wannan mummunan zato ne ga Allah idan bawa ya tuba daga laifinsa ya kamata yayi mummunan zato cewa Allah bai karbi wannan tuban nashi ba to kaga shi ma wannan kofa mummunan zato ne ga Allah sai dai da sharadi duk abin da ka gabatar da shi zuwa ga Allah ya cika sharadinsa idan ibada kai ma Allah kai ikhlasi kuma kai mutaba'a akwai ikhlasi kuma gashi ka bi tafarkin annabi a ciki to kada kai ma Allah mummunan zato cewa Allah ba zai karba ba an fahimta idan addu'a kai na neman gafara ko neman alkhairi to kada kai ma Allah mummunan zato cewa Allah ba zai karba ba matukar dai ka cika sharadan addu'a ka ci halal kuma baka yi i'tida'i a cikin addu'a ba i'tida'i shine wuce wuri mun ka kawo misalan su a waɗansu karatuttuka can baya ka daga hannu ya Allah ka taimake ni in zama bana cin abinci bana shan ruwa bana shakan iska bana jin zafin rana Allah ka taimake ni in kai ga wannan matsayi wannan i'tida'i ne ketare haji wuce wuri ne ko kuma kai ta addu'a ya Allah ka maida ni annabi ya Allah ka maida ni annabi Allah ka maida ni annabi wannan i'tida'i ne saboda an riga an wuce wannan babin ko kuma bawa ya ta roƙo abin da yake haram ko yanke zumunci duk wannan i'tida'i ne to idan mutum ya cika sharadan addu'a bai i'tida'i a cikin addu'a ba ya kuma ci halal ya kuma daga hannunsa ya yi yabo ga Allah ya salati ga annabi sai ya roƙo wani abu alkhairi ko tunkuɗe sharri ko neman gafara to baya halasta kuma ya ma Allah mummunan zato cewa Allah ba zai karba ba sai ya ma Allah kyakkyawan zato kila an fahimta yau kar ka ga mun mune suna ta addu'a a masjidil haram ka ce Allah ba zai karba ba babu mamaki a dan samu jinkiri ba tilas bane abin ya faru cikin gaggawa irin yanda kake nufi amma Allah subhanahu wataala sai ya tabbatar da abin da yake shine daidai kaga annabi nuh alaihi salam falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman shekara 1000 yayi ba 50 amma da karshe Allah ya taimake shi ko bai taimake shi ba ya taimake shi amma dai an samu jinkiri kan an samu jinkiri haka nan kuma an ka kalli yakin Uhudin da Allah ya jarabci mummune da shi da karshe Allah ya taimake mummunan ko bai taimake su ba ya taimake su to dan haka duk abin da ya samu bawa yayi wannan kyakkyawan zaton ga Allah ya kuma gode ma Allah subhanahu wataala akan kaddaransa da kuma hikimansa subhanahu wataala kamar yadda nace ko abin da ya shafe ka kai kadai ko abin da ya shafi al'umma gabaki daya wannan baya kore bin sababba asbab kenan na cin nasara duk abin da ka tasa a gaba ka bi sababi kamar yadda yake mun karanta shi a cikin babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin babu laifi ka bi sababi kai aiki aiki nagartaccen aiki aiki tukuru kai tsari mai kyau kai kuma kyakkyawan zato ga Allah sannan ka bi a hankali al'anatu kenan ka bi a hankali sannan kuma kai hakuri wannan sune asbab na cin nasara ko abin da ya shafe ka kai kadai ko abin da ya shafi al'umma gabaki daya ko akan rinjayen kafirai ko akan neman arziki ko akan neman ilimi ko akan menene ka cika waɗannan sharaɗan na ɗaya dai kai tsari ka tsara domin tsari na daga cikin addini kai tsari na biyu kai aiki tukuru na uku kai kyakkyawan zato ga Allah na hudu ka bi sanne-sanne kai karkai kada kai garaje na biyar kuma kai hakuri idan ka cika waɗannan ƙofofin to ka cika ƙofofin cin nasara a duniya da lahira inda ya faru a ƙarƙashin imani da Allah subhanahu wa ta'ala musamman masu da'awa zuwa ga Allah musamman masu da'awa kada ka ga abu ya rikice ka ɗauka shi kenan babu wani mafita a kai a'a ka bi waɗannan hanyoyin da aka kawo akwai cin nasarar nan ba falale a rayuwanka ba cin nasarar nan ba lalai akan idanka ba akwai yau ma sai ka mutu da tsawon lokaci sannan cin nasarar ta bayyana ila an fahimta kamar inda yadda ka ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani annabi face Allah sai da ya taimake shi wannan wata ka'ida ce ai za mu iya bugan kirji mu ce Allah bai taimake annabawan shi ba inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون ان جندنا لهم الغالبون داك الله sai ya ce miki annaba amma kuma akwai annabin da yake koma bi dai bai da shi fa to wannan ya nuna Allah bai taimake shi ba kenan mafi karanci dai ya tsaye da hujja li halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyin kuma gashi yanzu mu muna ta annabawan nan addu'o'i na alkhairi وجعل لي لسان صدق في الاخرين وسلام على المرسلين gashi muna ta musu addu'a ta alkhairi akalla Allah ya taimake su kuma gashi yanzu mu muna fadin alkhairi akan su mun yadda da kokarin su mun yadda da da'awar su mun yadda da kyakkyawan manhajin su akalla wannan Allah subhanahu wataala yana nuna maka inda yake taimakon annabawa da sauran mummune da suka bi tafarkin annabawa alaihi musallatu wassalam to shine malai yake cewa la yaslamu min zalika illa man arafa Allah mafi yawan mutane kamar yadda malai ya ce zaga sun zurma suna ma Allah mummunan zato babu wanda ke kubuta daga wannan sai dai wanda ya san Allah Allahu akbar wa asma'ahu wa sifatahu ya san sunayen Allah da sifofinsa wa mujiba hikmati wa hamdihi ya kuma san irin aikace-aikacen Allah wanda ke hukunta wato hikiman Allah subhanahu wataala yake hukunta kuma godiya ga Allah subhanahu wataala wato ya fahimci Allah hakikanin fahimta ya gane sunayen Allah da sifofinsa a tafarkin annabi da sahabbansa ba tafarkin masu kore sunayen Allah masu tawilin sunayen Allah masu mummunan zato ga Allah ba a'a ya tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa ba tare da ta'tili ba korewa ba tare da tamthili ba kamantawa ba tare da tashbihi ba daidaitawa ko kamantawa ba kuma tare da taharifi ba karkatar da ma'anan ba kuma tare da isa asad zanni billahi mummunan zato ga Allah ba to wanda ya gane Allah kyakkyawan ganewa to shi kadai ne ke fita daga mummunan zato ga Allah subhanahu wataala sai malai ya ce fali atani labibun nasu li nafsi bi hadha mai hankali mai nufin kanshi da alkhairi ya kula da wannan babin fa da yawa ya kula da wannan babin mutane da ya suna ma Allah mummunan zato waliyatum ila Allah idan ka riga kai irin waɗannan kurakurai a baya to ka tuba zuwa ga Allah wayastaghfiruhu mutun ya nemi gafaran Allah min zannihi bi rabbihi dhanna saw irin mummunan zaton da ya rika yin ma Allah yawa mutun ya istighfar ya nemi gafaran Allah mali yace walau fattashta man fattashta da zaka zaka yi taftish menene wannan taftish da zaka yi bincike mai zurfi duk wanda zaka bincika la ra'aita indahu ta'annutan 'ala al-qadari wa mulamatan lahu da zaka bincika mutane to da kaga da dama daga cikin mutane suna da ta'annuti akan kaddara sai kaddara ta faru sai wani ya ga kawai babu dalilin wannan dama ba wannan ne ya faru ba dama ba kaza ya faru ba wallahi kaza ba daidai bane kuma kaddara ce ta Allah subhanahu wataala sai kaga yana tuhuma yana zargin kaddaran Allah wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza kaji mutum bayan kaddaran Allah ta faru kaji yana kawo nan shari'ayin abin da ya dace shine a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza bayan kuma kaddaran Allah ta riga ta gabata mali yace fa mustaqillun wa mustakfir cikin mutane zaka ga akwai wanda ke kankantawa akan wannan akwai kuma wanda ke yawaitawa wani yana da mummunan zato kadan ga Allah wani yana da mummunan zato da yawa ga Allah subhanahu wataala to kaga yanin kenan cewa mafi yawan mutane ba su san Allah ba ba su san sunayen Allah da sifofin sa shi yasa yanzu a haka muna iya cewa waye ya san Allah kowa zai daga mu ya san Allah ai Allah shine halicce ni ai Allah shike saukar da ruwan sama eh shine amma akwai sunayen Allah da sifofin sa wanda yake idan ba ka gane su ba to ba za ka gane Allah subhanahu wataala ba wa fattish nafsaka mala ce to kai ma kanka ka zo ka binciki kanka da kyau hal anta salim ka kubuta daga irin wannan mummunan zato ga Allah fa in tanji minha tanji min zi azimatin wa inni wa illa fa inni la ukhalifa najiya yace in ka kubuta daga wannan to ka kubuta daga kasar guman bala'i mai girma in ko baka kubuta daga wannan ba fa inni la ukhalifa najiyan to na san ba za ka ci nasara duk wanda ke da nau'in mummunan zato ga Allah ba zai ci nasara ba fihi masa'ilin abin da ya gabata zan fahimci al'ula masala ta farko tafsiru ayati ali imran mun fahimci ma'anan ayin da ke cikin surati ali imran athaniya masala ta biyu tafsiru ayati al-fatih mun fahimci ma'anan ayin da ke cikin surati al-fatih athalithatu masala ta uku al-ikhbar bi anna dhalika anwa'un la tuhsar cewa mummunan zato ga Allah kofa ce mai fadin da yake ba za ka iya kididdige ta ba na ce maka ibnu qayyim kawai ya kawo misali sama da guda 50 sai da ya keɓe shafi kusan 5 zuwa 6 kawai misali yake bada akan mummunan zato ga Allah in ka duba cikin zadul ma'ad din idan irin mujalladin da muke da shi ne mai mujalladi 6 ka duba mujalladi na 3 umma asasatul risala ne shafi na 205 zuwa 212 duk yana magana ne kawai akan misali akan mummunan zato ga Allah subhanahu wataala arabi'atu mas'ala ta hudu annahu la yaslamu min zalika illa man arafa al asma'a was sifat babu wanda ke kubuta daga mummunan zato ga Allah sai wanda ya gane sunayen Allah da sifofin sa ganewa da kyau wa arafa nafsuhu kuma ya bincike kanshi ya ma kanshi keke da keken bincike ya gane ko shi wane ne ya gane shi jahili ne ko shi mai ilimi ya gane ya san Allah ko bai san Allah ba ya gane yana daidai a cikin zato ga Allah ko baya daidai to irin wannan to shine zai kubuta daga mummunan zato ga Allah to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya raba mu da mummunan zato gare shi subhanahu wataala Allah ya tabbatar da aqidan mu wurin tabbatar da kaddara da tabbatar da hikiman Allah da kuma tabbatar da duk wani alƙawari da Allah ya alƙawarta zai faru to Allah ka ce makke mu mu zama muna tabbatar da wannan muna da aqidan kuwa da wannan kuma Allah ka raba mu da mummunan zato gare ka babin da zamu shiga gaba insha Allah ta'ala babi ne da zai magana akan masu musun kaddara shi yasa ba mu maida hankali akan maganar kaddara da yawa ba saboda zamu yi magana akan shi insha Allah ta'ala a babin da zamu shiga gaba to abinda muka fadi ya zama daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwa lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah abinda ya fi karfin mu Allah ka iya mana abinda muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuri'an mu Allah ka shirya mana 'yan matan mu Allah ka gyara mana samarin mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu, Allah ka albarkaci dattawan mu, shugabannin mu, Allah ka ja makwarkwadan su zuwa ga dukkan alkhairi, ya Allah ka ƙara alkhairi da albarka a wannan gari namu, Allah ka ƙara alkhairi da albarka a wannan gari namu, Allah ka yalwata mana, Allah ka yalwata mana, Allah ka azurta mu, Allah madaukakin sarki ka tunkuɗe mana dukkan sharri da sauran garuruwan mu ne gabaki daya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, da zama lafiya da gama lafiya, sallallahu mubaraka ala nabiyil karim, subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.